jihar Kano ƴan kwadagon sun yi tattaki zuwa gidan gwamnati karkashin jagorancin shugaban su Komar Kabir Inuwa.
Gwamnatin nan kafin ta hauta ya yi alƙawarruka da dama. Na farko ta ce za ta sama wa matasa aikin yi, za ta sauƙaƙa wa talaka rayuwa, za ta bude hanyoyin kasuwanci. Sannan kuma ma'aikata su ma za a yi musu wani package wanda za su ji dadi, amma daga ciki ai kaga babu ko daya. Talakan Najeriya yau ba zai iya ciyar da kansa so daya ba, ma ba ma so uku ba. Akwai waɗanda suke bi su nemo dusa a warasuci, akwai waɗanda suke bi su dauko abin ga kanzo su ci. Talaka kenan shi ya bayar, kuma shi yake shan wuya, su suka zaba, kuma gashi nan ana gasa su.
Kamar Maimuna Garba kenan mataimakiyar shugaban kungiyar kwarigon ta NLC Reshen Jihar Kano. Shugaban ma'aikatan gwamnati Abdullahi Musa shine ya karbe su a madadin gwamna Abba Kabir Yusuf.
Ana tsari daidai da wannan wata mai albarka da yake tawowa watan Ramadan, ofishin SSG da sauran offices ana nan, ana ta planning da za a fito da abubuwan da za su kawo sauki ga wannan rufi da mutane cikin ciki.
A jihar Jigawa kuwa ƴan kwadagon ba su kai ga mika sakon su ba ga gwamnatin jihar. Al'amarin da wasu ke alakantawa da karancin fitar mutane, amma shugaban kwadagon a jihar ta Jigawa Komar Sanusi Alhassan Megatari na cewa
kasancewa yau muka fara sai muka dauki yau a matsayin ranar da zamu yi mun ka fito daga inda muka taru a gaban university da FUG sai muka taho kuma nan main office din mu, anan muka yi lecture muka sanar da mutane wannan purpose na wannan dalili na yin wannan zanga-zanga. Kuma a gobe idan Allah ya kai mu ita ce ranar da zamu tafi domin mu meka korafe-korafen a gurin gwamnati.
A jihar Zamfara ma ranar farko ta zanga-zangar ɗan kwadagon ta fuskanci rashin fitar jama'a, sai dai sakataren LLC a jihar Comrade Ahmad Gusau ya yi tsokaci.
Ita ce masu kwadago, ai dan gaba-gaba ɗan kwadago ne, mai keken tafi ɗan kwadago ne.
Ko da yake ƴan kwadagon sun mika rubutaccen takarda ga mataimakin gwamnan jihar Kebbi Sanata Abubakar Umar, amma rahotanni sun ce babu wani armashi dangane da yadda al'amura suka wakana a can. Sai dai a jihar Sokoto, bayan tattaki da ƴan kwadagon suka yi, shugaban kungiyar NLC a jihar Komar Abdullahi Aliyu ya ce
kuma ramai matukar farin ciki yadda kun kai to kun kai comply ga wannan abu protest da aka yi. Wannan zanga-zanga ta kunshi komi da tsaro da tsadar rayuwa da tsadar abinci da rashin kuɗi ga jama'a da kashe-kashen mutane da ke nafas kai. Yanzu abin da shama mutane kai yunwa. Muna kira ga mai girma gwamna kamar yadda ya alkawali shi ba da wajib a waɗannan da paletus ga ma'aikatan gwamnatin jiha ga ƙaramin hukumomi.
A iya cewa dai ranar farko ta wannan zanga-zanga ba ta samu tagomashin da ake zato ba a cikin arewa maso yammacin Najeriya, musamman la'akari da yadda mutane suka ci gaba da zirga-zirga a titunan birnin Kano da na Katsina da Sokoto da sauran garuruwa na shiyar, duk da cewa suna korafi game da tsadar rayuwa. Mahmud Ibrahim Kwali, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.